نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته sannu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka da muke karatu a cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka a cikin kuma wannan littafi namu na babban malami al-mujaddid wato shine Muhammad bin Abdul Wahhab a satin da ya wuce mun tsaya akan inda malam ke mana bayani akan nau'ikan ibada cewa ibada ba ta takaita kan sallah da azumi ba mala ya kawo maratibul islam guda uku al-islam al-iman da kuma al-insan bayan su kuma sai ya lissafa mana nau'ikan ibada ya ce yana daga cikin nau'ikan ibada waɗanda Allah ta'ala kawai ake yi mawa mun yi sharhi kamar guda uku ko hudu a cikinsu abu na farko malam ya nuna cewa yana daga cikin ibada ita ce ainihin addu'a sannan ya ce akwai alkaufu mun yi sharhi a kansa akwai arraja sannan kuma akwai attawakul wanda nan ne karatunmu ya tsaya na'am malam zai sake maimaita nukul wajen suna da mahimmanci kwarai da gaske na'am
قال المصلى رحمه الله تعالى
نعم وأنواع العبادة التي أمر الله
بها التي أمر الله بها مثل الأسلام والإيمان والإشراك ومثل الدعاء والخوف والرجاء
so ya isa malam yake cewa yana daga cikin nau'ikan ibada addu'a wal kaufu war raja bayanin su ya gabata sai ya ce wa tawakkul yana daga cikin nau'in ibada shine at-tawakkul dogaro zuwa ga Allah dalilin da yasa malam ya kawo at-tawakkul yace yana ɗaya daga cikin nau'ikan ibada wanda Allah kawai ake mawa saboda Allah ta'ala ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin zuwa ga Allah ya kamata ku dogara in kuntum mu'minin in dai ku mu'minai ne wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala wa man yatawakkal alallahi fa huwa hasbu dukan wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isan masa waɗannan ayoyi guda biyu suke nuna cewa ashe dogaro ga Allah ibada ne wanda Allah kawai ake so a yi wannan ibada zuwa gare shi a lokacin da mutum ya karkace ya dogara ga wani wanda ba Allah ba a cikin abin da Allah kawai yake iya yi sai a ce to wannan ya karkace matsarin shari'ar musulunci ana je masa tsoro ya fita ma daga cikin musuluncin idan yana da ilimi to menene at-tawakkul malai yace abinda ake kira at-tawakkul kamar yadda Sa'id bin Jubair ya fassara shi yace shi Sa'id bin Jubair yace abinda ake kira at-tawakkul shine imanin gabaki daya wato imani gaba daya in ka dunkule shi to yana cikin abinda ake kira at-tawakkul amma imamu jurjani yake cewa at-tawakkul huwa thiqatun bima inda Allah thiqatun a samu mutum ya tsayu tsayuwar daka bima inda Allah ga abin da ke ga Allah wato a same shi gabaki ɗaya zuciyarsa da dukkan al'amuransa ya miƙa su zuwa ga Allah sai ya ce sannan kuma da ɗaya da tsammani amma fi aidin nas daga abin da ke wajen mutane wannan shi ake kira dogaro ga Allah wato gaba ɗaya ka cokan mutum ya miƙa al'amarinsa da kwaɗayinsa zuwa ga Allah shi kaɗai sannan kuma ya ɗebe tsammani daga dukkan wani abin da ke hannun mutane wato yayin da mutum aka ce ya tashi yana neman wani abu, misali a ce neman mulki yake, to kawai tunaninsa ga baki ɗaya da zuciyarsa su koma zuwa ga Allah, don ya riga ya san cewa mulkin nan na Allah ne. Ya ɗebe tsammanin wani taimako daga kowane irin mutum daga cikin mutane, domin abun ba mulkinsa ba ne, ba a hannunsa yake ba. Haka lokacin da mutum yake neman dukiya, idan mutum yana neman arziki, to ga baki ɗaya kamata ya ka cokan ya dogara zuwa ga Allah, ya ɗebe tsammani daga abin da ke hannun mutane. Haka abin da ya shafi mutum aure ne yake nema, a karatu ne, a jarabawa ce, aiki ne yake nema, a tafiya balaguro ne zai, cikin kowane abu idan mutum ya tashi to ya dogara ga Allah 100%, ya ɗebe tsammani daga abin da ke wajen mutane. Wannan shi ake kira at-tawakkul, kamar yadda Imam Jurjani ya fassara shi. Ibn Rajab yake cewa abinda ake kira at-tawakkul, yace huwa sidiqul i'timadil qalbi ala Allah ta'ala, shine mutum zuciyarsa ta tantance ta dogara, iyakacin dogaranta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ya zando kawai zuciyarka gaba ɗaya a maƙale take zuwa ga Allah. In ka samu Allah, in ka rasa Allah, in ka ci nasara Allah, in ka faɗi Allah. Ina fata ana fahimta. Malam yake cewa zuciyar ta rataya ga Allah gaba ɗayanta cikin abin da zai iya jawo ma mutum maslaha, wa daf'il madar, da kuma abin da zai iya tunkuɗe maka cuta, min umuri duniya wal akhiratu kullaha, cikin abin da ya shafi duniya ne ko abin da ya shafi lahira. Abin da wannan nukuba take nufi shine mutum ya dogara ga Allah, ka cokan tsinsa zuciyarsa ta dogara ga Allah cikin amfani da kuma rashin amfani, cikin alkhairi da abin da yake kishiya alkhairi, a cikin rayuwarsa ta duniya da kuma ta lahira. Wato ya zanto ba inda kake tunanin alkhairi ko wani abin da zai amfanar da kai a duniya in ba wajen Allah ba. Sannan ko babu wanda kake tunani zai iya ture maka wata musiba idan ta same ka, rashin lafiya ne, talauci ne, a matsala ce ka samu wajen aiki, ya zama kawai kai dogaranka zuwa ga Allah, ga Allah kawai ka dogara. To kaga wannan kuwa ai shine imanin ga baki da. Domin yau da yawa mutane ai idan ka duba akan wannan ai zaka yanke mutane da yawa kafafuwansu sun zame. Saboda mutum nawa ne ke dogaro ga Allah idan ya tashi, hatta gona wannan mutum zashi mutum nawa suke dogaro ga Allah. Za ga mutum sai ya ji an masa tsubbu. Yanzu ka ɗauka kawai hodin da mutanenmu suke yi a yau. Hodin fa kaga dai haramun ne. To amma akwai wanda a cikin hodin ɗin ma sai ya ji an duba masa, bana ɗin nan wani abu ne zai yi tsada. Idan malamin ya gaya masa to shi kenan irin wannan abin zai sai a gaba. Malamin ya ce mai shi malamin ne zai gaya masa ka sai kaza, ka sai kaza, ka sai kaza, kar ka sai kaza, kar ka sai kaza. Wannan ka duba fa a cikin abin da yake haramun ne ma a hakan kuma an sake shiga cikin wani duhu wanda ya kai mutum zuwa ga shirka. Ina fata ana fahimta. So abinda ake kira da dogaro ga Allah shine mutum ya gaskanta zuciyarsa gaba ɗaya ta samu tabbaci dogaro zuwa ga Allah gabaki ɗaya a cikin abin da yake mai amfani da kishiyar amfani. Sannan kuma a cikin abin da yake na rayuwar duniya ake samu, da kuma abin da yake ma sai a kiyama ake samu. In an ce abin da ya shafi rayuwar duniya shine abubuwa waɗanda suke kusa da mu, dukiya, mulki, matsayi, neman wata ɗaukaka, wannan duk wani lokaci za ga amfanin a duniya ne yake tsayawa. To zuciyarka ta ta'allaka zuwa ga Allah cewa shi ne mai abin, kuma zuwa gare shi kake nema. Sannan kuma zuciyarka ta rataya zuwa ga Allah cewa ba wanda ya ise ya ɗora maka wata cuta, ba wanda ya ise ya kautar da wani abu ga samun kaɓu ba Allah ba. Wannan shi ake kira dogaro zuwa ga Allah. Ina fata ana fahimta. Malamai sun tattauna akan abin da ya shafi abinda ake kira dogaro zuwa ga Allah. Sun yi magana doguwa akan dukkanin annabawan Allah gabaki ɗayan su, wato sun dogara zuwa ga Allah cikin dukkan al'amuransu. To amma akwai matsala, wani zai iya yin tunani cewa to in dai za mu dogara ga Allah gaba ɗaya 100%, to me zai sa mu tashi mu fita neman abinci, me zai sa mu fita kamfani in ina neman siyasa, me zai sa ɗan kasuwa ya tafi kasuwa ko manomi ya tafi gona, me ya sa ba zai zauna a gida ba ya dogara zuwa ga Allah. To shi ne malamai suka ce a'a, dogaro ga Allah baya kore abinda ake kira al-aqdu bil asbab, wato sababin da zai sa ka ci nasara. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya kowane abu da mutum yake son ya samu a duniya ko a lahira, to yana da hanya wadda sai an bi ta ake cin nasara. Ina fata ana fahimta. Riko da wannan sababin na halal, to wannan bai kore ainihin dogaro zuwa ga Allah ba. Ina fata ana fahimta. Ƙin riko da sababi ka ce kawai kai ka dogara ga Allah, to wannan kuma baya daga cikin imani kuma baya daga cikin tauhidi zuwa ga Allah. Ina fata ana fahimta. Misali, Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya shara'anta cewa dukkan mai neman arziki ya sanya hanyoyin da ake neman ki. To ba cikin dogaro ga Allah ka ce bari ka zauna gida, randa na tsaka Allah ke ba ta ruwa kamar yadda Bahaushe ke cewa, a ka fita ka je ka nema. Shi yasa yace huwal ladzi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha. Ina fata ana fahimta. Yana daga cikin abin da aka koya ga annabawa cewa duk lokacin da za su yi wani abu, bayan sun dogara ga Allah zuciyarsu tana rataye da Allah, to kuma sai su kama hanyar da za su ci nasara. Yanzu kaga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sani Allah yana daga cikin halittar da Allah ya fi ƙauna ita ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma Allah zai iya gamawa da kafirai cikin abin da bai kai waiƙawa idanu ba, amma sai Allah ya shara'anta me? Ya shara'anta jihadi. Gashi manzo Allah ya tashi ta Kanas ta Kano ya tafi har zuwa Badar, ba su je da niyyar yaƙi ba, amma kuma Allah ya hukunta cewa sai an yi yaƙin. Kaga sai da aka je fagen famin kuma sai manzo Allah ya tashi yake yin addu'a. Amma Allah zai iya halakar da kafiran gai ba tare da wani ɓata lokaci ba, amma Allah ya shara'anta hanyar a fita a yi jihadin don me? Don a karɓi layukan wasu su zama shahidai, sannan kuma bayan haka Ubangiji don ya tabbatar ma musulmai cewa shi yana tare da su, zai taimake su. Shi yasa sai aka ce su fita da kansu su yi. Ina fata ana fahimta. Haka yana daga cikin abinda manzo ya fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake a Makka. Ka duba yadda kafirai suka yi cin mutuncin musulmai, amma Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana kallo, bai gama da kafirai ba a lokacin, amma dai aka ce musulmai su daure, su dai su riƙe. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala, su ne wanda aka ce ku danke hannuwanku, ku je ku yi sallah, ku cije. Haka Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawdikum hadha yumdidkum rabbukum bi 5000 min al-mala'ikati musawwimin. Ina fata ana fahimta. So sababin da zai kai ka zuwa ga nasara, wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na dogaro zuwa ga Allah. Baya cikin dogaro ga Allah ka ce kai kawai ka dogara ga Allah ba za ka nemi, a'a dole ne. Baya cikin dogaro ga Allah ga ɗalibin da zai ce yana son ya ci jarabawa amma kuma ya ƙi yin karatu, wannan kawai ma bai dogara ga Allah ba. Haka baya daga cikin sababi, baya daga cikin dogaro ga Allah mutum ya ce yana neman dukiya a same shi a gida a zaune, bai tafi gona ba, bai tafi kasuwa ba, to wannan ba a kiransa dogaro zuwa ga Allah. Ina fata ana fahimta. Don kada wani cikin ma'anar da aka bayar ta a tawakkul, dogaro zuwa ga Allah, ya ce tutun da aka neme ya sa za a fita nema, a'a Allah ya shara'anta wannan ne domin me? Domin mutane su fita. Kowane abu yana da sababin da ake so ka bi shi ka ci nasara. Ina fata ana fahimta. Shi yasa Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka, idan kuka duba kamar yadda muka buga misali annabawan Allah da yawan su suna tashi su tafi kasuwa wasu tafi cefane wasu tafi kaza wasu tafi yaki duka wannan ubangiji zai iya kawo musu ai amma ubangiji ya shara'anta haka shi yasa ma hatta a fagen ba yaki ubangiji mabuwayi da tsokaka ya gaya wa musulmi ya ayyuhal ladina amanu kuzu hizrakum ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga taitayinku wato ku riƙi wato shirin ku kaga ubangiji zai iya gama amma aka ce su riƙi shirin su kada su kasance a gaffale domin kafirai sai su afko musu afkawa guda ɗaya ina fata ana fahimta haka yana daga cikin al-akhdhu bil asbab Allah ta'ala yake gaya wa musulmi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl yace wa a'iddu lahum ku musu tanaji me zai sa a ci nasara shine kai tanaji na makami kai tanaji na wato motsa jiki ta yadda in an biyo ka zaka iya tserewa ta yadda idan an tashi a guje za ka iya bin wanda yake abokin gaba sannan za ka iya hawan doki za ka iya kai hari wannan shi ake kira wa idolakun mastalatin min kowa ina fata ana fahimta kowa ɗin nan na halbi ne na makami ne na doki ne na kaza na kaza kaga wannan al-akhdhu bil asbab ne amma asalin wanda ke bada nasara shi ne Allah ina fata ana fahimta ubangiji mabuwayi da ɗaukaka akan wannan ma ya sake cewa fa idza quriyatus salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kaga wannan duk dalili ne ake gaya ma musulmi cewa duk da ya dogara ga Allah to kuma ya riki sababi wanda zai bashi nasara yace idan an kara sallah to shikenan ku shiga cikin kasa ku shiga cikin kasuwa ku nema daga falalar ubangiji ga yanan arziki ne na Allah wanda ya baza ubangiji ya ga dama ya sauka mu musulmai addarba wa salawa kamar yadda aka sauka mu na farko mutanen Annabi Musa alaihi salatu wassalam amma ubangiji ya sanya kowane abu yana da sababi ku duba muna na Maryam gata ubangiji mabuwayi da tsokaka tun kafin a haife ta uwar ta ta yi mata addu'a kuma Allah ya karbi addu'ar amma aka haife ta mace aka sanya ta tana hidima a masallaci kawai sai gashi kwatsam wani lokaci ciki ya bayyana a gare ta ba tare da wani intervention na namiji ba amma tare da haka kuma da ciwon naƙuda ya kama ta da ɗaukar cikin da haihuwar da komai duka bai wuce cikin sa'a guda ba ga tsananin ciwon haihuwa gashi kuma abin da take ɗauke da shi ɗin wato ɗaya ne daga cikin annabawa manzanni ulil azmi minar rusul kaga abu ne mai girma sannan kuma gashi busa aka yi mata ba namiji ne ya sadu da ita ba amma Allah ta'ala ya ba mu labari yake cewa lokacin da ciwon haihuwar ya kama ta Allah ta'ala ya gaya mata wa huzzi ilayki bi jizi'in naqlati tusaqit alayki rutuban jamia wa huzzi ki jijjiga kaga in aka ce ka jijjiga bi kuwa kenan tare da cewa ga tsananin ciwon haihuwa amma aka ce ki jijjiga ku tuttulan dabinan nan dabino zai zubo maki rutuban janiyan wato irin wannan abin da ake kira gaudan dabino zai zubo maki fa kuli washrabi kici kuma ki sha ruwa waqri aina idanuwan ki sai sanyi cewa babu wata matsala a tattare da ke za a koya miki dabara in ma sun tambaye ki ga akwai lauyan da zai kare ki ka gani aka ce ku muhallin shahid din al-akhdhu bil asbab amma kaga ba wanda zai ce ina na Maryam bata dogara zuwa ga Allah ba tunda a karan farko kaga magana su ita da mala'ika tana nuna cewa a ya da zai kasance a gare ni walam yamsasni bashir walam aku bagiya kaga duk wannan yana nuna imanin ta zuwa ga Allah amma tare da duk da wannan imanin ga tsananin ciwo aka ce sai ta jijjiga in Allah da Allah ya so kawai zai zubo dabinan kawai shikenan da Allah ya so kuma ciwon haihuwar ma ba zai abun nan ba kawai shikenan za ta sha amma kowane abu yana da sababi ina fata ana fahimta to annabawan Allah kenan nukula ta gaba akan abin da ya shafi dogaro zuwa ga Allah nukula ta uku kenan shine dogaro zuwa ga Allah kamar yadda muka ambata wato shine mutum ya rataye zuciyarsa zuwa ga Allah cikin janyo amfani ko tura musiba ga baki daya wannan yana daga cikin abin da ake bukata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara cikin hadisin Umar bin Khattab manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr ta'udu khimasan wa taruhu bitana aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la dai a ce ku din nan za ku dogara zuwa ga Allah haqqa tawakkulihi a ce ku dogara gare shi matukar dogaro irin dogaran da ya dace a dogara zuwa ga Allah sai manzo Allah yake la razaqakum wallahi da azarta ku kama yarzuqu at-tayr kama yadda yake azunta tsuntsaye tagudu khimasan za ta kai yammaci wato za ta waye gari wato tana cikinta yana tsamfare babu komai a ciki amma wata ruhu bitana kafin yammaci ta cika cikinta taf wannan hadisi wasu da yawa suna gani suna kafa hujja a kansa cikin cewa to ai ba bukata in ka dogara ga Allah sai kai zaman ka gida shine bin ba da sauran malamai suka ce ai a cikin ma hadisin ana nuna cewa kai riko da sababi ina fata na fahimta ba wai kawai ka dogara ga Allah ba ka shance kafanka a cikin hadisin ma akwai abin da yake nuna kai riko da sababi tun daga shi an ce wato za ta kwana cikin ta tsamfari amma da safe idan ta tashi fa kwanciya take a kan shimfiɗar da ta kwanta fita take yi nema tana fita nema kuma shikenan sai yammai kafin yammaci ta cika cikinta ashe kaga wannan fitar da ta yi shine mai al-akhdhu bil asbab shine sabab ba ta da Allah yi wannan kuma dogaranta da Allah ne sai Allah ya sanya abincin nata tunda ta fita nema sai suke karo da abincin yadda ɗan adam yake neman arzikinsa haka arzikin kuma ke nemansa ina fata ana fahimta shi yasa arzikinka idan ya kasance yasa ake gaya ma musulmi su nemi halal domin duk abin da yake rabanka ne in ka tsaya ba kai shirkan ba ma zai same ka da a ce wannan abin rabanka ne sai ka yi arziki to ko ka yi hodin ko ba ka yi hodin ba sai ka yi arziki amma in aka ce dama kai matsiyaci ne ba za ka mutu da arziki ba to duk tsafin da za ka yi da kuma abin da za ka yi na haramci to ko ba za ka samu ba guda nawa aka gani sono za a iske wani gashi nan tun kafin a haifi wane yake sana'a ta haramtacciyar sana'a amma bai aje kwandala ba sai ga jikokinsa kuma gashi yanzu su ne ma suke ba shi kaya ina fata ana fahimta ashe dogaro ga Allah yana koya ma musulmi cewa in dai ya dogara ga Allah kuma ya riko da sababi to dukkan abin da yake nashi ne zai same shi shine abin da hadisin yake nunawa wato abin da matukar abin da hadisin yake nunawa ka dogara ga Allah sannan ka yi riko da sababi dogaranka da Allah kaga tsuntsaye ba su dogara ga kowa ba wajen cin su da shan su gawa suka dogara ga Allah magwayi da daukaka to shi yasa za ta kwana ba ta expecting komai ba irin kaza gidanka ba ne ba wanda watakila akwai hatsin da kake watsa mata ko a wau kana kiwo da sauransu a'a tsuntsaye da ke tashi sama ba su da wani rumbu da suke aje abun nan dinsu to amma sun dogara ga wa wanda ya halicce su shi yasa da safe idan sun tashi cikin ba komai amma kafin yamma kuma sun yi koto sun gama wata kuma dabbar wata tsuntsuwa kuma sai da daddare ne ma za ta fita neman abincin lokacin da kowa ke bacci tsuntsaye suke bacci ita a lokacin kuma za ta fita kuma sai Allah ya azurta ta shi yasa idan an ce arziki abinda ake nufi galibi a nassi da nassin hadisi da qur'ani galibi in an ce arziq abinda yake nufi ci da sha wanda ke bada wannan shine Allah shi yasa manzo Allah cikin hadisin yake cewa da za ku dogara gare shi matukar dogaro yace wallahi da azarta ku kamar yadda yake azarta tsuntsaye wato da an ba ku abinci ci da sha a wadace saboda me saboda dogaran ku da Allah sai zanto baka sha wahala ba mai tsanani kana fita kawai sai ka hadu da rabanka shikenan sai ka dawo saboda ka dogara ga Allah to amma rashin dogaro ga Allah shi yasa in ka fitan sai ka sha wahala. Ina fata ana fahimta, sai ka sha wahala mai yawa sai ka samu. Kamar mutanen Annabi Musa alaihi salatu wassalam sun zo suna neman a gaya musu wa ya kashe rai, sai aka ce musu su yanka sanuwa. Da a lokacin sun kama kowace irin sanuwa sun yanka. Allah yana da iko a lokacin kawai ya ce wane ne, kawai mutumin ya tashi ya ce wane ne, saukan mu Annabi Musa wahayi kawai ya ce wane ne. To amma in an faɗa haka rigima za a yi, don wanda ya kiran zai ce a to ya aka ya gani abinda za su tambaya maki, to ya kawai muna tsakaninmu kawai za ka ce wane ne, ya aka ka gani. To sai aka sa masu sabab, aka ce to shi kenan su yanka sanuwa. Da a lokacin sun kama kowace sanuwa sun yanka, shi kenan sai su jira kuma umarni na gaba mai za a ce. To amma sai suke ta tambaya, sai aka ta tsananta musu, suke ta tambaya aka tsananta musu, aka ce ai sanuwan ma yalo ce, yalon sanuwa, wa ya taba ganin yalon sanuwa, ya dai fara ko baka. A ƙarshe suke ta nema, sai da ƙyar suka same ta. Da suka same ta kuma cinikin da aka yi na kudin sanuwan ya fi dama saura ƙiris su kasa biya, tunda mai sanuwar ita kaɗai ce a wajensa. Ya ce to kudin sanuwarsa shi ne kawai, ba ciniki za ya ba yanzu, in an feɗe ta a cika masa fatar da zinari. Kaga dai karon farko a sabab ɗin mai sauƙi ne, amma sai suka tsananta babu cikakken dogaro zuwa ga Allah, sai Allah ya tsananta musu. A ƙarshe kuma suka yanka sanuwar, aka to gashi mun yanka sanuwa, to sai me kuma, sai aka ce ku yanki wani yanki ku dake ta. Suna yanka suka da kashi kenan, sai ya tashi kawai ya ce ai wane ne ya kashe. Yake wato muhallin shahid din da a lokacin da aka ce su yanka sanu, kawai da sun yanka shi kenan, sun dogara ga Allah, magana ta ƙare. Shi yasa dukkan annabawa kawai duk abin da Allah ya gaya musu kawai saboda zuciyarsu ta ɗamfaru da Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka, ba jayayya, kawai aikatawa suke. Ina fata na fahimta. Allah ta'ala yake cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Babu wata dabba da ke lallafe a bayan ƙasa. A larabcin Ƙur'ani in an ce dabba kuma ana nufin duk abin da ke yawo a bayan ƙasa. Ɗan adam ya shiga ciki, tsuntsaye sun shiga ciki, komai ya shiga ciki. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala rijlayhi wa minhum man yamshi ala arba'a wa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayhi wa minhum man yamshi ala arba'a yakhluqu Allahu ma yasha. Kaga wannan, akwai wanda ke jan ciki, akwai wanda ke tafiya akan kafafuwa biyu, akwai wanda ke tafiya da kafafuwa hudu. Allah yana halitta abin da ya so. Ina fata ana fahimta. So sai ya zanto a nan ayar Ubangiji ya ce to babu wata dabba da ke lallafe a bayan ƙasa, bai ce Allah ke azurta ta. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a. Mustaqar wa mustawda'a, malamai sun masa fassara da yawa. Ya san mustaqarraha, matabbatar ta in ta mutu ina za ta koma. Ya san kuma a yanzu ɗin me take tsoruwarta, wato ya san gabanta ya san bayanta. Wasu kuma suka ce mustaqar, matabbatar ta mahaifa Ubangiji ya sani. Ya san kuma idan ta fito duniya menene, a ina za ta tabbata, yaushe za ta mutu, Allah biyu ya sani. Muhallin shahid a wannan ayar shine, wato yana nuna mana duk abin da mutum zai yi ba zai wuce arzikinsa ba. To in ba zai wuce arzikinsa ba, kuma ya riga ya sani cewa arzikin a hannun Allah yake, amfani da rashin amfanin a hannun Allah yake, to in ya tashi nema zuwa ga wa zai nema, shine zuwa ga Allah. Nema zuwa ga Allah shine tawakkalin zuwa ga Allah, da kuma riƙon sababin da za su sa mutum ya ci nasara. Ina fata ana fahimta. Shi yasa ayar farko Allah ya ce wa ban ya tawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu, duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isan masa. Abinda yake nufi da Allah ya isan masa, ba wai ana nufin yana kwance bane ba Allah zai kawo nasara a kansa, ba wai ana nufin yana kwance bane ba Allah zai tunkula abin da bazin samusa. Abinda ake nufi Allah ya ishe shi ta yadda zai sauƙaƙe masa hanyar mai hanyar sauƙi. Cikin duk abin da yake sai Allah ya kawo masa sauƙi. sannan kuma sai Allah ya wadata shi da wadatar zuciya, dan kadan zai samu sai zuciyarsa ta wadatu, saboda me ya dogara zuwa ga Allah. Amma bai dogara zuwa ga Allah ba, sai a tsananta masa hanyar samu din, sannan kuma idan ya samu sai a tsiya ta zuciyar, sai zanto gashi yana samu amma kuma baya da wadatar zuciya. Kuna da aya da Allah ta'ala ya ce wa amma man bakira wastagana wa kazzaba bil husna sai ce fa sam yasiruhu lil usra, amma wa amma man aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fa sam yasiruhu lil usra lil yusra. Da sannu Allah zai saukake masa sauki, sauki zai ta samu tun a duniya, sauki 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 har ya mutu ya koma zuwa ga Allah. Ina fata kuna fahimta. Ubangiji mabuwayi da daukar a cikin suratul tahrim yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu wa man yatawakkal 'ala Allahi inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Muhalli shahid a cikin wannan ayat, wa man yattaqillaha, kaga kai ta maimaita wanda bi yaji tsoron Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah zai sanya masa mafita. Wa man yatawakkal 'ala Allah, sai aka ce fa huwa hasbu, Allah ya ishe shi. Sai aka ce me, inna Allaha qad ja'ala likulli shay'in qada, Ubangiji ya sanya ma kowane abu gwargwado. Kaga a karan farko aka ce wa man yattaqillaha, tsoron Allah. A na biyu sai aka ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, duk wanda ya kiyaye dokokin Allah to aka ce Ubangiji ya ishe shi, wanda duk ya dogara ga Allah aka ce Ubangiji ya ishe shi. Sai Allah ta'ala yake cewa bayan ya ce fa huwa hasbu, sai ce inna Allah balighu amrihi, Ubangiji mai zartar da al'amarinsa ne. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadran, Allah ya sanya ma kowane abu gwargwado, kowane abu Allah ya kafa masa arzikinsa, ba za ka wuce ba, ba za ka kasa kaiwa ba. Shi yasa wane karan farko sai aka kawo tsoron Allah, don sai da tsoron Allah ne sannan za a samu mai at-tawakkul, dogaro zuwa ga Allah. Dunya wanda bai tsoron Allah kaga ba magana wani dogaro zuwa ga Allah. So tashin farko shi ne me, shi ne tsoron Allah. Tsoron Allah shi zai kai mutum zuwa ga me, ya rataya zuciyarsa zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, cikin amfani ko rashin amfani. Ina fata kun fahimta. Sai aka ce to kuma Ubangiji ya kasance mai zartar da al'amarinsa ne. Ashe abinda ba a so shi ne ka zauna, amma in dai ka tashi ka yi riko da sababi, duk abin da Allah ya yi nufin cewa za ka samu to za ka samu. To in ka dogara gare shi kuma sai ya yassare maka hanya mai sauki da za ka cimma nasara. Ina fata ana fahimta, saboda ka'ida farko dama ka ji tsoronsa, ka'ida ta biyu kuma ka dogara zuwa gare shi, to ka cancanci kenan Allah ya sauƙaƙe maka hanya mai sauki da za ka ci nasara. Ba ce in ka dogara ga Allah ba za ka sha wahala ba, a ka iya shan wahala in ka dogara ga Allah. To wannan kuma yana nufin Allah yana son ya girmama ladarka ne. Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna wa ilayna turja'un, tun daga annabawan Allah su Allah ya fi kauna, amma kuma sun sha wahala a wasu lokuta. Duk manzo Allah a yakin Uhud an karya masa hakoransa na gaba, ruba'iyya, gashi annabi ne. Har yake cewa ta yaya mutane za su ci nasara bayan sun rotsa kan annabinsu, shi ko yana kiransu a kan imani. Allah ta'ala ya ce a'a laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Al'amarinka ce yaya mutane za su ci nasara ba fa a hannunka yake ba, laysa laka min al-amri shay'un, al'amarin shiriya ba a hannunka yake ba. In Allah ya ga dama ya karbi tubansu, in kuma Allah ya ga dama ya azabtar da su, lallai hakika dai su azzalimai ne. Ka duba abin da aka gaya ma annabi, to haka kawai kuma yau kawai je wani ya naɗa rawani kawai yi shi kenan ya hau kujerar da ta ma fita annabi. Da shi Allah ya ce laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim, ko dai Allah ya karbi tubansu in ya ga dama, abin a hannunsa yake. to kaga ko da yawan su Allah ta'ala ya azurta su da imani tunda ka duba Ikrima ibn Abi Jahil dan gidan Abu Lahab dan gidan Abi Jahil ka duba Khalid bin Walid dan gidan Walid bin Mughira ka duba Safwan dan gidan Umayya duk waɗannan suka zo suka musulunta asali ma suka zanto su ne jagororin komandojin yaki yakin da aka yi da Musailamatul Kazzab duk waɗannan su ne komandojin yakin da aka yi da Romawa yakin da aka yi da ainihin mutanen Iran duk waɗannan su ne komandoji suka zanto kawai barada ne waɗanda ke jiran ina ne za a ce jihadi su tafi amma kuma su ne a farko suka yakewa ka duba Khalid bin Walid shine wanda ya haddasa yakin ya samu matsala a Uhud har aka kashe Sayyidina Hamza amma kuma shine ya jagoranta aka kashe Musailamatul Kazzab kaga Allah ya gaskiya laysa lakum min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ina fata ana fahimta so ba sharadi bane dan ka dogara ga Allah kuma ya zanto Allah ya ka ba zai jarabe ka ba a'a zai jarabe ka don ya jarabe waɗanda suka bi ka imani Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun Allah ta'ala ya ce wa fis sama'i rizqukum daga sama arzikin ku yake wa ma tu'adun da duk abin da yake muku alƙawari wato duk abin da Allah yake muku alƙawari daga sama yake da wannan ayar kaga akwai abubuwan da zaka fahimta kamar haka abu na farko Allah yana zubo arziki daga sama in an ce arziki daga sama a nan gurin ko ba ana nufin zinari da azurfa ana nufin ruwan sama arziki ne to daga sama Allah ke zubo ruwan sama sai ya fito kuma sai ƙasa ta fitar da mai tsirrai to shi kuma wannan tsirran da duk abin da ƙasa take ci dama shi ne abincinku ku 'yan adam da ku da dabbobinku saboda gangan jikin ɗan adam dama an samar da ita daga ƙasa ne daga ƙasa ne aka samar da ita to shi yasa ba za ta iya cin wani abu ba in ba abin da ƙasar ta fitar ba ina fata kuna fahimta shi yasa tunda asalin gangan jikin ta adam daga ƙasa ne to abincinta ma ya zama daga ƙasa shi yasa kuma idan ɗan adam ɗin ya mutu sai a rufe shi a ƙasa sai ya koma ya zama ƙasa idan kai shuka a inda yake sai ka ga shukar ta yi girma saboda ya zama iri kai kuma raye ne sai ka ɗauki wannan irin ka ci kai ma wani lokaci sai a tona ƙasa sai a binne ka tsutsotsi da waye da waye da kake ci shikenan sai su cinye ka sauran ƙashin kuma sai ya zama ƙasa shi kuma ran yana ina ya koma inda ya fito shi kuma busa shi aka yi ba daga ƙasa yake ba to sai ya zanto abincinsa shi kuma daga sama yake shi ne mai shi ne wahayi gangan jiki tana ginuwa da abincin da ƙasa ta fitar saboda me daga ƙasa aka halicce ta shi kuma ruhi yana gyaruwa ne da me da abincin da ya zo daga sama shi ne mai shi ne wahayi gangan jiki za ta kamu da rashin lafiya to maganinta yana a ƙasa saboda daga ƙasan ne shi kuma ruhi yana kamuwa da rashin lafiya shi kuma maganinsa daga ina ne daga sama ne wahayi shi yasa yake ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum sai yace wa shifa'un lima fi suduri shine me shine alqur'ani wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa wa yashfi sudura qaumin mu'minin shine alqur'ani ina fata kuna fahimta to ubangiji ya saukar da arziki daga sama to tunda daga sama Allah ya saukar da arziki wannan kamar shaguke ake maka kaiwa kai musulmi karka zauna karka zauna tafi me tafi ka dadaka bakin dada shikenan sai hankalinka ya kwanta ba wani wanda zai ma barazana saboda akwai abincinka ka riga ka san abincinka daga sama yake wanda ke zubo ruwan nan daga sama kuma ba wai ikon wani bane ba wanda zai sa ya ce yayi yayi in ya ce kar yayi ya ki don da wannan ne kaga da Amerika ba za su ba mu ci abinci ba wanda ke da wannan ikon shi ne Allah mai ƙarfi wanda ba mai tilasta shi la yus'alu amma yafa'al wa hum yus'alun. To tunda haka ne sai ka nufi mai ka nemi abincin a wurin wa a wajen Allah. Lokacin da ka rike irinka ko lokacin da ka dauki kudinka za ka tafi neman wato arziki, to sai ka dogara zuwa ga wanda arziki yake a hannunsa. Shi sai ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazziluhu biqadarin maisha. Ina fata kuna fahimta wannan shi yake kira dogaro zuwa ga Allah. A wannan babi malamai sun kawo akan cewa yana daga cikin abin da yake dogaro ga Allah duk lokacin da zaka yi abu ka sa Allah. In ka sa Allah a cikin kowane irin al'amarinka, to magana ta riga ta kare. Shi yasa da yawa daga cikin bayin Allah da wannan ne suka samu karamomi. Kuna fahimta na? Muka ce dogaro ga Allah shine rataye zuciya zuwa ga Allah kawai. Daga lokacin da ka rataye zuciyarka zuwa ga Allah, to shikenan Allah ya isan maka cikin kowane abu. To da wannan ne salihan bayi suka samu karamomi. In an ce mu'ujiza, to wannan annabawa da manzanni kenan. In an ce karama, wannan salihan bayi daga kan sahabbai da tabi'ina har zuwa kanmu salihan bayi. To ita kuma karama iri biyu ce. Akwai karama ta Allah da Annabi, akwai karama ta shaitan wanda aljani ne ke yi ta. In an ce karama kuma ana nufin wani abin da ya saba ma al'ada ba za ka iya yi ba. To akwai waɗanda suke yi ta tsafi. Kamar mutumin da za ga ya cuccusa allurori haka idan sa ina ko ya haɗi ya reza. To kaga wannan Iblis ne kawai, wannan shaitan ne kawai tsafi yake. Ina fata ana fahimta. Da wannan ne malamai suke cewa wasu mutane suna da karamomi. Shine kuna da hadisi ingantacce a cikin Sahihul Bukhari, inda lokaci ya tafi ba sai na karanta gundarin hadisin ba. Wani mutum ne daga cikin bayin Allah, kamar yadda Abi Huraira yake ba da labari cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane na baya yana ba da labarin wani mutum, saboda a tabbatar maka cewa at-tawakkul 'ala Allah, dogaro zuwa ga Allah ibada ne, kuma duk wanda ya dogara ga Allah kamar yadda ya faɗa Allah ya ishe shi. Mutum ne ya je yayi sayayya a wani garin da ba a san shi ba, ba wanda ya san shi, kuma yayi cinikin bashi kuma dinari mai yawan gaske. Sai aka ce masa to wannan abin an riga an yadda za a lamunce shi, amma da sharaɗin ya kawo mai kafi wanda zai tsaya masa kafin a bashi wannan abun a amince masa. Kaga na farko babu kuɗi. Ina kuɗi? Babu kuɗi. Ya za a yi bashi za a bani? To a ka'idar bashi dole ka kawo, ko dai ka kawo jingina ko ka kawo kuma wani mutumin da zai tsaya maka matsayin wanda in ka gudu baka kawo ba shi zai biya. Wannan mutumin ya ce babu shaida. Ya ce bani da shaida sai Allah. Ina wakilinka? Ya ce babu, bani da wani wakili sai Allah. Wa zai tsaya ma? Ya ce Allah. Shikenan. Mutumin shi kuma ya imani da Allah ya danka masa abin da suka yi. Sai bayan shekara guda zai kawo masa kuɗi. Shikenan shekara ta zo. Lokacin da aka ajiye a kan takarda ya yi, kuma tsakanin garin wannan mutumin da wancan mutumin akwai teku ta gindaya. Na biyan bashi ya zo wajen da aka yi alkawari tun da rana ta yi, yana jiran wanda ya kawo masa kuɗinsa. Ya tsaya tun safe yana jira. Wannan kwale-kwale ya zo ya duba ba mutane, wannan jirgi ya zo ba mutum, wannan jirgi an magariba, kusa ɗab da magariba ya gaji. Shi kuma wancan bawan Allah yana can tsaye a bakin gaba. Shi kuma jirgi ne da zai ɗauko shi a gaɓar da yake bai samu ba. Ga lokaci ya yi, hankalinsa ya tashi, ga kuma rana ce wadda aka yi alkawari. Kuma shi ya sanya Allah ne ya sa a tsakiya, shi ya sa aka amince aka bashi. Shikenan sai ya samu wani kututture ya natsa wannan dinari guda dubu yi masa tsauri mai kyau ya samu wani kwatuture kawai ya saka wannan dinari ya rufe ya tsauri ya zo bakin teku ya ce ya Ubangiji kai ne wakilina an nemi waye zai tsaya man nace kai ne za ka tsaya man an nemi wane ne wanda zai zanto shi ne garantona nace kai ne garantona to ya Allah ka san abin da ya tsare ni ya Ubangiji ga amanar da aka bani don kai na dogara gare ka ka mika wannan amana zuwa gabe ita sai ya jefa abu kawai ya tafi sa gida shi kuma wannan bawan Allah ya gaji da tsayuwa magaruba ta yi yana kokarin tafiya ce to wataƙila dai wata uzuri ya abu nan kayan sun mutumin kirki in kai mutumin kirki ne to za ka ɗauka kowa ma mutumin kirki ne sai ka yi profit din za a zama ya in kai mutumin banza ne kuma sai ka ɗauka ma kowa mutumin banza ne ba shi ne abinda mutanen mu ke cewa ba yanzu ma to waye mai gaskiya a karamuka Allah kai din ma baka samu damar bane ba haka suke ce Allah kaga dai ya hada al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kulun goro ba a yin haka akwai na kwarai sai dai a ce su ɗan kaɗan ne amma ba za a rasa ulu baƙiya ba wannan mutumin ya juya yana tafiya kawai a bakin teku haka kawai sai ga wani ɗan kututturen ice ya ce to bari in ɗauka wannan dai in je an yi man rurumi da shi yana zuwa kawai gida ya jefar da abu ya shiga ɗaya ya gama hidimarsa ya zo kawai shi kenan yana buɗe wannan abu kawai sai ya ga alamar wani abu a ciki yana buɗawa kawai sai ya gani sai ya ga wannan abin da aka yi alkawari da takarda da komai ga kuɗi sai ya ɗauka ya aje shi kuma wannan mutumi waye gari sai ya hawo jirgi ya zo daga ga ya riga ya je ma kuɗi kuma ya yi dogara ga Allah sai ya ɗauko wasu kuɗi irin waɗannan ɗin ya taho da su ya zo ya samu mutumin har gidansa ya ce bawan Allah gashi lokaci kaza ya ce haka ne kuma ni ma na je na yi tsammanin ka ya ce ga abin da ya tsare ni ya ce kuma shi ne na zo in biya bashi ya ɗauko kuɗi ya ce a dakata Allahn da ya tsaya maka wanda ka dogara gare shi muka ya zanto shi ne lamuninka ya kawo saƙo sai ya tashi ya je ya ɗauko masa wannan abun da irin yadda ya ɗaure su ɗin nan ya ce eh wallahi wannan ni ne haka abun ya faru to kaga wannan dogaro zuwa ga Allah ke ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan iya tuna sunansa ba ya zo zai tafi jihadi matarsa tana da ciki sai ya ce ya Ubangiji na baka amanar wannan yaron nawa don bai san sadda zai dawo ba ya batta da ciki ya sani cewa lallai hakika zai dawo dai ta haihu saboda haka ya ce ya Ubangiji ka zanto wakilina a gidana sannan kuma ina baka ajiyar ɗan da ke cikin cikin nan ya tafi jihadi me zai faru sai mata ta rasu kuma da cikin ɗan aka ɗauki mata aka je aka yi sutararsa shi kuma ya dawo daga jihadi ba matarsa ba ta ma haihu ba sai na mata ga abin da ya faru shi kenan aka ci gaba da tafiya amma kullum sahabbai sukan ji wato kukan jinjiri a cikin makabarta da wani haske a wani kabari sai wani abokinsa yake gaya ma yake tambayar abokinsa shi ga abin da yake ji fa a makabartar baƙi sai ai wannan kukan da kake ji da wancan hasken wajen kabarin matarka ne yau kusan shekara ɗaya kenan ana ji amma ba a san me ba sai da daddare ake zuwa yake wannan hasken yake bayyana da wannan kukan yaro shi kam kawai dare yana yi sai ya ɗauki magirbi tunda an ce kusa da kabarin matarsa ne kawai yana zuwa malam kawai inda haske yake so matonan kabari yana tonawa kawai sai ga yaron anan aka haife shi ubangiji ya dauki nauyin bashi kariya malamai suka ce da ya ce ya ubangiji na baka tsaran mata na da dan dake cikin ta to da ya samu matar ita ma cikin kabari amma dan yace ya dauko jinjirin sai to gida da shi to duk lokacin da mutum ya kasance dogaransa ga Allah yayi tsanani to sai Allah ya bayyana masa da waɗansu abubuwan da shi da kansa bai san ba sai da abin zai bayyana ba saboda Allah ne mai komai kuma wanda ya iya komai ina fata ana fahimta saboda haka akwai wurare da dama kamar yadda malamai suka ce waɗanda ake bukata mutum ya dogara ga Allah a cikin alkur'ani ubangiji mabuwayi da daukaka ya ambata mana wurare da dama waɗanda ake bukata anan ne ake tantance waye dogara ga Allah waye bai dogara ga Allah ba ubangiji mabuwayi da daukaka yana faɗa a wata ayar yake cewa in yansurukumullahu fala galiba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di yace wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun anan wannan aya abinda take nufi inda ake bukata ka samu cikakken dogaro zuwa ga Allah shine lokacin da kake neman nasara kuma kana fatar ubangiji ya kuranye maka wata damuwa to anan gurin duk abinda kake nema na nasara abinda ake so ka dogara zuwa ga Allah dari bisa dari karka raba kafarka ina fata ana fahimta domin wannan ayar ai tana magana ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa Allah ta'ala yace in yansurukumullah idan Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum wallahi ba wanda yake yi nasara akan ku wa in yakhdhulkum idan kuwa Allah ya tabar da ku bai ba ku nasara ba fa man zal ladhi yansurukum min ba'dihi to waye yake taimake ku bayan Allah wannan ayar ta sauka a yakin Uhud Allah sai dunkula magana yace wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna zuwa ga Allah duk mu'mine su dogara wato duk wanda yake mu'mini to zuwa ga Allah yake dogaro kenan duk lokacin da kake cikin tsananin bukatar taimakon a baka nasara a cikin wani abu da ka sa gaba to anan Allah ake bukata 100% ka dogara zuwa gare shi kamar yadda muka yi shimfiɗan maganar mu duk mutumin da ke neman arziki ko mutumin da ke neman mulki ko mutumin da ke neman aikin gwamnati ko dan makaranta da ke son ya ci jarabawa ko wanda yake son wata yarinya yana son ya aura yana tsananin santa da an magana aure duk matasa ya fita dariya ko a cikin matan ne ma kana yin magana aure kawai dariya za ka ga kowa ya buɗe baki sai an yi auren kuma shi kenan ai ta wallahi tallahi ai ni da na sani ma ai wallahi tallahi ko ba wuce ce yaro bai san wuta ba sai ya taka ta ko yawa to duk ire-iren waɗannan abaiban da muka lissafa ai gaya ka matukar abin da kake nema shine ne shine nasara ko to a wannan lokacin Allah yake shine ya dace ya cancanta ya zama dole a gare ka ka dogara zuwa gare shi domin duk wannan abin da muka lissafa ba wanda zai iya baka nasara kuma ba Allah ba to a daidai wannan lokacin ne kuma shirka take zuwa maimakon ka dogara ga Allah sai ka ga mutum ya koma wani wuri shine secret din da yasa malam ya kawo at-tawakkul a cikin littafinsa saboda galibi lokacin da ake bukatar dogaro ga Allah ko aka fi bukatar sa to a lokacin ne kuma shirka take zuwa ga mutane so nawa ne mutum yana neman aure idan ya ga wani duru-duru kawai zai je wani malami ya masa tsumbu ko ya masa duba a baka charm wanda za ka sama matar a sama yarinyar ko a ba ta kuɗi da wani abu ko a ba uban ko a sihirce uwar da yar a kyala uban to dama yi ne masu abin da ya yi kullum yana wajen business ne so da uwar da yar za a sihirce ba fa wai sihirin Allah da Allah ka za akwai sihirin Allah da Allah wani lokaci akwai abinda ake kira kamar nau'in sai yanzu kaga kudi kuma baka je kowane wani dan tsubu ba kudi ta ba matar kudi uwar an ba ta kudi yarinyar ma an toshe bakinta da kudi shikenan to ba irin wannan ba a wani kawai zai je laya ce za a bashi da sunan yarinyar a je kabari a binne ko uban ne yake da matsala yi kenan sai a bashi laya a rubuta sunansa mubin 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 guda bakwai a cikin yasin a hada da wasu abubuwa ko shikenan sai a kai kan wani abu sai a kulle shikenan to wannan ita ce asalin shirka ko kuma a ce mulki mutum yake nema shikenan sai a sa soja ki da ransa sai a binne shi ko dan dalo a caccaka masa kusoshi da allurai sai ilami a binne shi yadda aka binne an binne abokan adawa sai ga ana tattabar gaza a cikin jiha ko a cikin local government kowa yayi shiru ko a ministry kaga wani kawai yana tattabar gaza shine shugaba amma an masa shiru kowa ya ja bakinsa kawai in yazo tsoron sa yake da ya tafi kuma zagin sa yake saboda me ya je an masa shirka an daura bakin kowa in ka kai saman ma ba za a yi magana ba can ma saman ya daura bakinsu to kaga wannan ita ce asalin shirka lokacin da ake bukata mutum ya dogara ga Allah saboda jawo amfani a gare shi sai ya koma wani abun nan da sauransu ina fata ana fahimta haka lokacin da mutum ya bijiro abokan gaba suka bijiro masa to anan ma ana bukatar cikakken dogaro zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya gaya ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shakila na'am ma sha Allah saboda haka waɗannan duk suna daga cikin abaibai waɗanda ya kamata mu kula da su ƴan uwa musulmi ko shakka babu dogaro zuwa ga Allah Hausawa ma suka ce jari saboda haka duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya dogara ga Allah to kada ya ji tsoron mahasada balle ke ta ibada ce mai zaman kanta da dan wannan darasi da muka faɗa ko muka danyi ina fata yanzu kowa zai koma ya dogara ga Allah kuma ya duba al'amuransa ga baki daya sannan kuma ya yi riko da sababi na halal wanda zai sa ya ci nasara ya Allah ka sa mu dogara gare ka ya Allah ka kiyaye mu daga santsi da tuntube da zamewa ilin shi da shedan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk